A yanzu haka dai ɗaruruwan matafiya ne suka shiga wani hali na tsaka mai wuya a sakamakon rufe babbar hanyar motar da ta tashi daga Sulaja zuwa Mina da kuma Bidda zuwa Makwa da masu manyan motoci suka yi. Masu manyan motocin dai sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda gwamnatin jihar Niger ta rufe hanyar Mina zuwa Bidda ga masu manyan motocin, wadda ita kadai ce ta rage mai kyau da ta hada arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar. Comrade Faruku Kawu shi ne mataimakin shugaban kungiyar direbobin dakon mai a jihar Niger kuma jigo a kungiyar a Najeriya, ya yi karin haske akan bakar wahalar da ya ce masu manyan motocin na sha akan waɗannan hanyoyi.
Masifa ce abin ya yi yawa. Zin ka ɗauka daga Bidda ka ce kana buƙatar lambata, ba hanya, babu motoci, sun faɗi wurin, abin ya cushe ya tunkushe nan inda suke bi su fito ta Lemu, ba hanya.
To Alhaji Muhammad Kolo shi ne mai baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan harkokin siyasa, ya ce dole ne fa gwamnatin Najeriya ta yi wani abu cikin hanzari akan wannan matsala domin shawo kan matsala ko kuma bakar wahalar da 'yan Najeriya ke sha musamman a waɗannan wurare.
Kira kawai zai ga gwamnatin tarayya ya kamata su duba halaye da hanyoyin da suka ratsa cikin jihar Niger suke ciki. Ba mu da wani hanya guda na gwamnatin tarayya da take da kyau. To shi yasa kuma nauyi ya ma duk hanyoyin namu yawa yanzu nan. Misali, ana so a samu sauki yanzu nan, ya kamata a duba aikin nan da ake na tsakanin Bidda zuwa Lambata, a tabbata an yi shi, ba inda ake wannan aiki wajen aikin kilomita nawa dan kallin kilomita an doki wajen shekara biyar ana wannan aikin, ana biyan dan kwangila miliyan 100, miliyan 200. Wannan ba doko hanya na samun sauki na wannan halin da direbobi suke ciki ba.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce babu gudu, babu jiha da baya akan rufe hanyar Mina zuwa Bidda har lokacin da ta kammala gyaran hanyar, inji kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Mamman Musa.
Niger dai mu matsayin mu shine ba za mu yarda mu bude hanya ba, saboda hanyar bai biwa na aiki, kuma ba karamin kudade aka zuba dan ayi wannan ayyukan ba. Da ce kananan motoci ne to za a iya raba musu wuri su bi, amma manyan motoci suna bata aiki. Mun riga mun shaida musu batun yau ba su nata sun sani cewa har tsawon lokacin za a gama aiki ko hanyar zai yi biyuwa mun rufe hanyar Bidda zuwa Mina ma manyan motoci.
A yanzu haka dai dubban motoci ne suka cika garuruwan Lambata da kuma Bidda a sakamakon datse hanyoyin da manyan motocin suka yi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.